sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya ji mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau 4 ga watan Satumba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
A yau Laraba, babban abin da aka fi maida hankali da shi a tsibirin Bahamas shine kokarin ceto da dawo da daidaito bayan da bala'in mahaukaciyar guguwar iska mai karfi da ake kira Dorian ya koma yankin arewa. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa yayi Allah wadai da masu sata kayan mutane da kai hare-hare kan kasuwancin mallakin ƴan kasashen waje a kasar. Babbar shugabar Hong Kong Carrie Lam ta ce gwamnati za ta fitar da wani kudirin doka da zai hana fita da wanda ya haddasa zanga-zanga ta kusan watanni 3 don nuna adawa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da murya Amurka ta yi da wani dan Najeriya mai suna Kefas Kuri, mazaunan Afirka ta Kudu, game da har-haren kinjini da aka kai akan baki. Bayan haka za ku ji martanin da jakadan Afirka ta Kudu a Najeriya ya maida akan munanan har-haren da suka fi shafar ƴan Najeriya a kasar ta Afirka ta Kudu. Muna kuma dauke da rahoto akan kiran da wata wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya ta yi wa hukumomin Najeriya akan su gaggauta kawo karshen ta'addanci a kasar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adli Ture shirya kuma zai gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A yau Laraba, babban abin da aka fi maida hankali da shi a tsibirin Bahamas shine kokarin ceto da dawo da daidaito bayan da yawan bala'in mahaukaciyar guguwar iska mai karfi da ake kira Dorian ya koma arewacin yankin. Bayan da ambaliyar ruwa ta cinye anguwanni da kuma cire rufin gidaje tare da barin dubbin dubatan mutane da ke bukatar taimako, Prime Minister Herbert Menis ya ce an tabbatar da mutuwar mutane 7 ta dalilin mahaukaciyar guguwar, amma ana sa ran adadin zai karu. Yayi alƙawarin cewa za a ci gaba da bayar da taimako da kayan aiki akan wannan bala'in da ya auku. Cibiyar kula da guguwar iska mai karfi ta Amurka da ta ce ambaliyar ruwa a tsibirin mai girma na Bahamas da Abaco ya kamata a ce ta fara raguwa a hankali. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce mahaukaciyar guguwar iska mai karfi ta Dorian ta lalata kusan rabin gidaje da ke tsibirin na Bahamas da Abaco, kuma mutane 62,000 ne suke matukar bukatar tsabtataccen ruwan sha. Majalisar Dinkin Duniya ta ce kimanin mutane 60,000 ne ke bukatar abinci bayan guguwar. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa yayi Allah wadai da masu satar kayan mutane da kai hare-hare kan kasuwancin mallakin ƴan kasashen waje a Johannesburg da headquarter gudanarwar kasar, wato Pretoria. Yana mai bayyana tashin hankalin a matsayin abin da ba za a lamunta ba. A cikin wata sanarwa ta bidiyo da aka wallafa a jiya a shafin Twitter, shugaba Ramaphosa ya ce Afirka ta Kudu ba za ta lamunta da kai hari kan mutane daga wasu kasashen Afirka ba. ‘Yan sanda sun kama mutane fiye da 90 a yankuna 5 da tashin hankalin ya shafa. Yawancin shagunan da aka kona ko aka sace kayan ciki sun kasance a rufe, yayin da masu shagunan waɗanda galibi baƙi ne suke tsoron komawa wurin dukiyoyinsu.
After midnight when we come decide to check the shops, everything has been looted. even as you can see here.
Da tsakar dare lokacin da muka zo wannan sashi dan duba shagunan mun tarar da allallata komai mun tarar da an sace komai ko mu nan zaka iya gani har friji aka sace an kwashe komai babu abin da nake da shi yanzu yanzu ba mu da wani zabi yanzu haka mutane suna tsoron komawa wannan sashin A ranar Litinin din da ta gabata gwamnatocin Afirka suka gargadi 'yan kasashe da ke zauna Afirka ta Kudu da su yi taka tsantsan tare da bayyana takeici game da sabbin harhare da ake kaiwa kasuwanci mallakin 'yan kasashen waje a Afirka ta Kudu. Babbar shugabar Hong Kong Carrie Lam ta ce gwamnati za ta fitar da wani kudirin dokan hana fita da wanda ya haddasa zanga-zanga ta kusan watanni uku da nuna adawa a cikin wani sakon bidiyo da ta fitar a yau Laraba daga ofishin nata Lam tace ta janye kudirin wanda ada zai bada damar a tura waɗanda ake zargi da aikata manyan laifuka zuwa kasar China dan su fuskanci hukunci a kotuna wanda jam'iyyar communist mai mulki ke jagoranta Amma tsohon dan gwagwarmayar demokradiya na Hong Kong Joshua Wong ya fadawa manema labarai bayan da Lam ta sanar da shawarar janye dokar cewa matakin da ta dauka bai isa ba kuma ya zo a makare Sanarwar ta yau Laraba na zuwa ne yan kwanaki bayan da aka ji Lam na cewa a cikin wani faifan sauti wanda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya samu Inda take fadawa shugabannin kasuwannin Hong Kong cewa ta haddasa mummunan rikici lokacin da ta gabatar da wata doka kan batun abinda ya kara haifar da zanga-zangar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sarayin 'yan adawa a Burtaniya za su gabatar da wata doka a yau Laraba don sake jinkirta ficewa daga tarayyar Turai don cimma sabuwar yarjejeniya kan sharaɗin ficewar. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson wanda ya yi alkawarin za a aiwatar da ficewar ta Burtaniya daga tarayyar Turai a ranar 31 ga watan Oktoba ko akwai yarjejeniyar ko babu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da wasu 'yan kasashen waje da ke zama a Afirka ta Kudu suka samu kansu a cikin wani mummunan yanayi na hare-haren kin jinin baki abinda ya fi shafar 'yan Najeriya Abokiyar aiki na Grace Alheri Abdu ta yi hira da wani dan Najeriya mai suna Kefas Kuri mazaunan Afirka ta Kudu akan abubuwan da ke faruwa a can ga abin da yace
A gaskiya abun yana ba da tsoro sosai ga mu da muke wasu ɗan kasashe da bayan South Africa a nan ba wani ana duka ana kwaci ana lalatar da shaguna inda foreign nationals suke da su a nan kasan ana kwashe kaya daga cikin wannan shagunan abin kowa yana ba da cire jinsu wanda mu da muke nan ko da shike abin da rigar ya kai nan ba amma duk da haka muna zama cikin tsoro muna kuma yin lura sosai daga inda za mu shiga da kuma interaction namu da yan South Africa din duk inda muka sami kanmu
to bisa ga bayanan da kuke ji menene ainihin dalilin da yasa waɗannan yan Afirka ta Kudu suke kai har-haren nan
to dalilin kusan kowane lokaci da yana ina cewa wanda suke bayan kasan nan suna kwace musu IT suna yin job businesses suna kwace musu mata wannan shine ainihin zama dalilin amma sun mu tambaya menene yana irin IT ne ake kwasa ba wani ake tuttuba misali wani ke professor a university da kuma dan South Africa wanda bai taba zuwa makaranta ba wannan ba irin aikin da ake kwasa ake kwacewa ke nan ba to abin da ya bi duk an bi rasa wanda irin aiki cikin magana ana kwacewa wanda ya kawo ana rezin karanta shan gudun
to bisa ga doka ko kuma tsarin ayyuka na Afirka ta Kudu nan akan dauki a hukumance akan dauki mutumin da ba ainihin dan kasan ba aikin gwamnati misali ko kuma aikin kamfanoni
ana daukawa ko misali a nan makarantar ilimi muke akwai yan Najeriya musamman da wasu yan kasashen Afrika din wanda suke aiki wanda suke malamai suna aiki a cikin makarantar wannan na ga cikin meeting requirement din aka ba su aiki da kuma sauran wurare da ba da
Eh wato banda waɗannan irin ayyuka na ƙwararru kamar misalin a ce aikin laborori da dai sauransu akan samu waɗansu yan wasu kasashe ana daukar su irin waɗannan ayyukan da wanda baya buƙatar wata ƙwarewa
sosai kuwa ana yi ana daukawa akwai yan kasashe da wani suna ayyuka wasu suna aiki a restaurant wasu suna aikin gadi a masallaci da haka
to ya zaka kwatanta rayuwa ainihin rayuwa a Afirka ta Kudu domin akwai wanda muka hira da shi yake cewa ɗaya daga cikin matsalolin da yake gani shine rashin aikin yi musamman tsakanin matasa da kuma rashin sanin ainihin tarihin wannan ƙasa ta Afirka ta Kudu da kuma rawar da ƙasashen Afirka suka taka na kwato ƴancin kansu
kato wannan duk yana nan masu tashi da hankulan wasu su ba su san tarihin abubuwan da suka faru a lokacin apartheid ba da gudunmawa da wasu kasashe suka yi saboda su kwato Afirka daga apartheid din ba akwai yan Afirka kuma da yawa wani ciki ba sa jin daɗin abubuwan da suke faruwa wanda su ma da kansu suna condemning ɗan'uwansu da suke yawan ayyuka abin ba wai dukkan kowa ne yake wani abin ba magana rashin aikin kan akwai wani percentage kusan kashi 56 matasa wanda ba gani a wani research da aka conducted recently wanda ba sa aiki na South Africa din wannan kan ya zama babban dalili yadda ya sa rashin aikin su din na muku su ya ci gwamnati kuma ya zama na suna ya ci yawa da suke ba a yi kasan ba
Gaida Grace Alhira Abdu. To har yanzu dai game da batun hare-haren na kin jinin baki a Afirka ta Kudu, jakadan kasar a Najeriya ya maida martani a yayin da ƴan Najeriya kuma ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Ga wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
The government has issued a statement yesterday.
Jakadan Afirka ta Kudu a Najeriya kenan, Mr. Bobby Monroe, ya gani cewa gwamnatinsu ta fidda jawabi jiya inda take annawa dai dakar zoma da ma'irin aikar da matasan kasar ke tattawa baki. Jakadan Afirka ta Kudu, wanda ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta gayyace shi don mata bayanin halin da ake ciki a kasar, ya ce hare-haren fa ba na kin jinin baki ba ne.
There are criminals within society that seek.
Ya ce wasu miyagun cikin al'umma ke son wargaza kasar gwamnatin kasarmu na tofin alatsi ne ga duk wani yunkurin tada fitina domin kundin tsarin mulkin kasar ya zayyana cewa Afirka ta Kudu ta duk waɗanda ke zaune a cikin ta ne ba tare da la'akari da bambancin launin fata addini ko ma ina mutum ya fito ba saboda haka abin da ke faruwa yanzu aika ce ta bata gari da ke son kawo baraka a kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin Najeriya da Afirka da Kudu amma masanin diplomasiya ambasada Suleiman Dahiru na ganin baikin Afirka ta Kudu
ni ahlin gaskiya ban ji daɗin alson da shi high commissioner na South Africa ya bayar ba inda yake cewa wai ba xenophobic attack ake yi ba a gani na Afirka ta Kudu ba su da niyyan su hana mutanen su yin abubuwan da suke yi ba wata gwamnati da za ta ce mutanen ta sun fi ƙarfinta
tuni dai wasu ƙungiyoyin fararen hula da na ɗalibai a Najeriya suka ƙaddamar da zanga-zangar lumana na nuna ɓacin ransu bisa abin da ke faruwa a Afirka ta Kudu.
Al'amarin da ya sa ministan Abuja Muhammad Musa Bello ya fidda sanarwa da safiyar yau. Kakakinsa Abubakar Sani ya min ƙarin bayani.
Mai girma ministan Abuja Malam Muhammad Musa Bello ya bayar da sanarwa inda yake kira ga mazauna birnin tarayya Abuja su kwantar da hankalinsu ba shugaban Najeriya dama akan irin matakan da yake ɗauka na shawo kan hare-haren da yake kaiwa ƴan Najeriya a Afirka ta Kudu. Saboda haka ne jima ministan Abuja yana kira da babban murya ga mazauna birnin tarayya Abuja kada su ɗauki matakai na ƙashin kansu don kai hare-hare kan al'ummomi da kuma harkan kasuwanci na ƙasar Afirka ta Kudu da ke nan Abuja.
Matasan kazalika sun yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta rurrufe muradun tattalin arziki na Afirka ta Kudu da ke Najeriya.
Ko hakan ka iya zama mafita? tambayar kenan da naiwa masanin tattalin arziki Malam Yushau Aliyu.
Ba zai kawo ba saboda jari ne suka zuba kuma jarin da suka zuba akwai yan kasan mu da yawa dake ciki aikace a ciki kuma jarin na cikin kasan mu ne sannan kuma irin haka zai rage girman tattalin arzikin Najeriya kasuwanci a cikin kasa wanda yake taimakon tattalin arzikin kasa a lokacin da kasan take farfadowa daga cikin tattalin arzikin kasa za mu rika cutar da kanmu ne a can an kashe mu annan mun kashe kanmu
san mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
Madalla a gaida Hassan mai na kaina. Sakamakon farko na wani bincike da wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya Agnes Kalmar ta yi yayi kira akan Najeriya ta gaggauta kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar. Ms Agnes ta bayyana wa manema labarai cewa ta kwashi makonni biyu tana gudanar da bincike a ƙasar inda ta yi tozali da masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban da suka shafi kashe-kashe ba bisa ka'ida ba. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta halarci taron ga rahoton da ta hada mana.
Agnes Kalmar ta ce Najeriya na fama da ayyukan ta'addanci masu suna daban-daban da suka hada da Boko Haram, rikicin makiyaya da manoma, garkuwa da mutane, ƴan bindiga da rikicin mabiya mazhabar Shi'a.
The overall situation I have found is one of extreme concern. In my opinion, Nigeria needs urgent action to end the pressure cooker of violence which is claiming thousands of lives.
Kalmar ta ce hankalinta ya tashi matuƙa da abin da ta gani a Najeriya, saboda haka akwai buƙatar a ɗauki matakin gaggawa domin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da suka ƙara mamaye ƙasar musamman a cikin shekaru 15 ɗin nan da suka gabata zuwa yanzu.
Pretending this is nothing short of a crisis will be a major mistake, and if ignored its ripple effect will spread in my view throughout the sub-region given the country's important role in the continent.
Kalmar ta ce idan aka bari kicin da ke faruwa a Najeriya ya ci gaba a haka ba tare da daukan mataki ba, lamarin zai shafi gaba ɗaya kasashen Afrika saboda irin rawar da kasar take takawa a nahiyar.
I welcome the steps taken by the government to consider wrenching. The wrenching is a long-term measure, but steps must be taken now and to increase security forces in the states concerned.
Agnes ta ce ta yi maraba da batun rugga tare da fatan za a gindaya matakan tsaro a jihohin da abin ya shafa idan an kai ga yin wannan shiri na rugga.
What is unfortunately very much the same are its findings regarding excessive use of force by the police, the fact that the legal framework is not in keeping with international standards. It was already the case in 2006 and it is still the case in 2019.
Kazalika, Agnes ta yi Allah wadai da abin da ta kira mugunta da cin zali da ƴan sanda da sojoji ke yi a fadin Najeriya da kuma tsarin kama karya.
Therefore, expecting that a number of measures, institutions, policies should be in place in keeping with what you would expect in a middle income country.
Kalmar ta ce Najeriya matsakaiciyar ƙasa ce, saboda haka mahukunta su ɗauki ƙwararren matakai na kawo ƙarshen waɗannan rikice-rikicen domin a ci gaba da kuma raya al'umma. Kuma a cewar ta, Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta shirin ɗaukan wani mataki na horarwa akan Najeriya. Wannan shine sakamakon bincike na farko tun shekara 2006. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma bata garago.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa wannan mako muna tare da wani sabon bako da asalin ƙasar Niger mazaunin ƙasar Belgium bun bar bakon nan mai gabatar da kansa to bako gare ka
sunana Asman Ma'az wanda an kai sani da suna Manuwa ni dai haifafen fararen ne don ku cikin karamar gunduma a Garhanga da cikin departement Kinketa ni dai a hini a zama fararen ne a shekara 1971 don kuna yi karatun fararen daga Kinketa sun yi mai don ku bayan baki na don ka yake na sai daga zaje ne ta yi turai turai mi ake cewa rayuwa mafi dacewa don ku a takaice dai ga abin da zan iya cewa a bisa kaina
mun gode a gani na wannan ba shine karo na farko da kabbara inda anka ahe ka kaje wata ƙasa ko ne gizanciya da nake ce da kabbar farat kaje keta ka samu ne sauyin rayuwa kuma daga farat nan kuma da keta kace sai kaje yamai bayan haka sai ka isa ƙasar turai to mallam Usmanu me yasa baka da ka samu degree naka na farko zancen na secondary degree me yasa baka tsaya a Niger baka yi karatun jami'a
to abin da yasa ban tsaya ba ni kare karatu na anan jami'a ta duniya mai saboda da dama daga cikin mutanen mu da muke da wannan diploma muna da matsala sosai don ko shi kenan sai nace yalla in bi wanda hanya ta hiye ni sauki inda idan ni je kasa turai kamar in ni je Belgium haka ina iya samu in yi karatu cikin sauki kaji abin da yasa don ko ban da karatu na ban nan ga tafiya ta ta turai
eh kace gama akwai wata matsala wace irin matsala ce kake so kace
eh matsaloli da akwai kamar na jami'o'i na mu sai shi zaman to kana ka ishe mutum shekarun da zaka shekara guda ka ishe mutum yayin shekara biyar shekara biyu uku hudu don ko har shi zaman to lokacin da ya kamata a ce mutum shi na ta aiki kai shi hajjo mutum shi nan shi na fakara alhali musulmi ne ba su ba ƴan makaranta karatu kwalkwara wanda ya kamata a ce lokacin da ka zo ya kamata in shekara hudu na za ka yi a ce ka kare in shekara bakwai na za ka yi a ce ka kare to sai zaman to daga waɗanga daga shekara biyu sai ka yi shekara shida ko abin da yake haka nan dan ku ni kai abin da yasa duka wannan hujja
to wannan abu da kake faɗi ya faru ne shekaru 20 da suka gabata a yanzu haka ana cikin da san wannan matsalolin ko ko akwai sauyi
ayyanzu kamar yadda yara suka gaya muna ayyanzu cikin waɗannan ababe aiki ayyanzu cikin waɗannan ababe aiki tunda sai ka ga ake izi yaro shi na da izi ashe ne shekara waccan ba an yi shi valide ba har shekara wanda ta zaka zaka wuce dan kenan kaga da ya an bayan ya ba ti yayi rubutule gaban zago yi saboda ni saboda attitude ke musulmi na biyu sai su kawo wasu grave waɗanda ba su shahi Allah kwal ba sadan ɗan musulmi suna grave kaga kai Allah kwal kai ne za ka kwasa mi ake cewa kasaki tunda kai baka iya samu musulmi karatu sai su su bi wani revendication tun da su da wajen gwamnati kaga in gwamnati bai ba su abin da suka so ba kenan kaga kai dole an cire sa maka shi fara shekara don ko dan abubuwa sun faru da dama kuma har wani kallo shi na iya zamantuwa da ɗan makaranta shi ka faruwa kuma su tashi su azza garin mikokin su waɗanda za su kai musu lokaci su zamanto sai lokacin da zaman ya zo sai a ce a yanzu wanka ya kamata mu bar garafi ga mutane da zaman to da ja ba a koye komi ba donc kenan da farzi da tur anti ne fara daga ku wani waje akwai illa akwai masu laifi
to yadin talaka suka kasance a cikin wannan yanayi kamar waɗanda uwayensa ba sa da ƙarhin ba sa da yadda za su tura ɗiyansu kasashen waje kan
yawa su suka yi yawan zama cikin wannan yanayi saboda kaga su wannan jama'an su da hali ko ina ne suna iya tafiya su da kallon su karatu in ya baka misali kaga tun an 92 da mun kai horar shekara
kenan 1992
shekara a littafin tattara da 92 da an kai horar shekara mun muna nan zaman isa korambe amma da dama wasu wanda uwansu da hali suke da hali wasu suke burkina wasu suke abidjan wasu sun kai mali wasu sun kai dakar don kaga da jasa suka samu ne tazara mun mun yi horar shekara suka zo an kai su validate ke shekara don irin waɗannan abubuwa duka kaga dai haka suka tafiya don ka yin talakawa da nan karaman da kwal kama sun nute da saura har ƙasa da can har university suke wahala su waɗanda duka sauki ɗaya suke aika su ƙasashen da babu tarzoma
Asuman na ma'azo kenan wanda aka fi sani da suna Manua na asalin ƙasar Niger mazaunin ƙasar Belgium mun gode da mamu dama tattaunata da kai a cikin shirin na himma ba ta garago wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu
Madalla a gaida Abdulaziz Adili Toro yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau inda yace salam VOA Hausa hakika sanya harshen fullanci a makarantun jihar Zamfara da gwamnatin jihar ta yi karkashin jagorancin Bello Matawalli hakan abin yabawa ne kuma ya nuna da gaske yake yi wajen dawo da martaba Fulani a fadin jihar ta Zamfara dan haka muna mishi fatan Allah ya dafa mishi domin ganin wannan kuduri ya kawo zaman lafiya a jihar Zamfara Sai sakon haɗin gwiwa daga Amina Adamu Malam Maduri da Kabira Hassan Malam Maduri da Rabi'u Dakut Dinari a jihar Jigawa inda suka ce salamu alaikum murya Amurka da Allah ku ba mu dama ni kira ga matasan kasar mu Najeriya da ya kamata mu kai zuciya nesa domin ba a gyara barna da barna ya kamata mu matasan Najeriya mu zama masu bin umarni ne ba kamar kasar Afirka ta Kudu ba
Madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. A karon farko Amurka ta saka takunkumi akan hukumar Iran da ke kula da ayyukan binciken sararin samaniya bayan da ta zarge ta da yin rufa-rufa kan shirin kera makamai masu linzami. Takunkumin ya shafi cibiyoyin binciken sararin samaniya da wacce ke bincike kan fasahar kera jirage da rokoki. Takunkumin sun hada da rufe wasu duk kadarori da waɗannan cibiyoyi suka mallaka da ke nan Amurka tare da haramtawa duk wani ba Amurka yin hurɗa da su. Iran ta ce shirinta na sararin samaniya na nufin gina roka don harba tauraron ɗan adam na sadarwa. Iran din ta harba wasu taurarin dan adam guda biyu zuwa kewayen sararin samaniya tun daga shekarar 2013 amma kokarin harba wasu har sau uku a wannan shekarar bai cimma nasara ba ciki har da ruka daya da ta fashe a farkon makon da ya gabata
to masu sauraro anan zamu da sa'aya sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da kuma Miss Nadia da Maju Liberation da suka hada shirin da kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Nick ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe